Drugs.
Damn, you are just too noisy.
Ila ukawa mudama, emuma mudama, weni aiburi samu denga pama. Kedang adamba iyama, mbabu siri abani geta. Aikari abata data, bagulwa kuma babu rata. Muna piki aja unini na pata. Komutanin suleja, kambotunga aiba suleja. Waka buga mubuga, si anjita kababu siga. Ina waka kita nazinga, maganga nuko sunata pita. Kumarizi kina nanzuwa, ndedere inaba mutuwa. Abunde mkene maiza musamu, inshallah. Jikingerina aiza midamu, inshallah. Nidaga yuna azami mundiga, inshallah. Kumazamu seka tengida Amerika, inshallah.
Say inshallah,
inshallah.
Inshallah, za mu kai arewa international standard. Inshallah, ba za a manta da sunan mu a duniya ba. Inshallah, ni da gayi na zamu yi ballin a White House. Inshallah, kun fa kun in Allah ya yarda. Ba wanda ya ise ce a'a, mama bata haifi rago ba. Sun dade suna mana zubin kasfa. Mun ga da zare da ho nayi tsalle nayi rawa akai ni da S James. Mun taka mun wuce. Gadar bata tsinke ba.
Abunda muke nema ai zamu samu, inshallah. Cikin garin nan ai zamu damu, inshallah. Ni daga yuna zamu yi bindiga, inshallah. Kuma zamu sai katan gida a America,
inshallah.
Sai inshallah,
inshallah. Inshallah,
sai inshallah,
inshallah.
Inshallah, Uba Zahun Samu.